الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara duwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 5 ga watan Juma'ar Guda shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan 2 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Undatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Kamar zai iya kyauta da me? Kayan sawa. Wai mutum ne Allah ya masa rasuwa. Kuma daga cikin abubuwan da ya bari ya dukiyarsa akwai tufafin da yake sawa. Ɗaya daga cikin magada ya yi niyyar yin sadaka da waɗannan tufafi na mace, shin ya halatta ya yi sadaka da su? Yana halatta ya yi sadaka da su, amma ya tabbata cewa sai tare da neman shawara ta magada da ba da haɗin kansu, saboda tufafi dukiya ne. Duk tufafin da wani zai ringa hange zuwa wannan tufafi to ba ka da ƴancin da za ka ɗauka ka yi sadaka da su na mamaci, dole sai da haɗin kai na magada. In sun yi rasun amince sai a ɗauka waɗannan tufafi a ba waɗanda suke mabukata. Don haka duk wani abu wanda yake mai sunan dukiya idan mamaci ya bari to baya halatta daga cikin magadansa wani ya zo ya yi tasarrufi game da wannan abu, ya yi abin da ya ga dama ko ya ɗauka ya sarrafa wannan abu ga amfanin kansa ko ya yi kyauta da shi ko ya yi sadaka da shi, dole sai da miyan sauran magada. Amma in ya kasance tufafi ne tsahin tufafi wanda babu wanda zai ringa hange zuwa wannan tufafi to wannan yana halatta a yi sadaka. Na'am. Sai ka daga muryar ka.
Dangane da
wannan ba san wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake hanin cewa idan mutum ya ci kifi ya sha madara, illa kasancewar faɗa ce ta wato malaman likitanci tun a wancan lokaci. Wannan kuwa bincike shi ne yake iya tabbatarwa cewa hada kifi da madara a lokaci ɗaya yana iya janyo wata matsala a jikin ɗan adam. In kasancewar bincike na likitanci ya tabbatar da haka to baya dancewa kuma baya halatta, saboda duk abin da zai iya haddasa matsala ta rashin lafiya a jikin ɗan adam haramu ne. Shi ne suke cewa la ta'kuli samaka wa tashraba al-laban, kada ka ci kifi ka sha madara. An gane ko? Amma ba faɗa bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. malaman likitanci ne na wancan lokaci suke fada game da haka. Wannan kuma jarrabawa ce wanda akan iya gano matsalar da yake haddasawa a jikin dan adam. Na'am. To wannan tambaya wannan ya gabata maganar cewa manzon Allah ya ce aure ya fi shi, wannan ba mu san da ita ba, kuma ba ta yi kama da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalilai sun wuce a lissafa a cikin Alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna mana fadila ta aure. Ba sai mutum ya ringa kama-kama, ayoyi na Alkur'ani sun wuce a lissafa waɗanda suke nuna aure abu ne wanda yake mai fadila. Na daga cikinsu faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fi suratin Nur, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Haka kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa. Na daga cikinsu hadisin Abdullahi dan Mas'ud na cikin sahihai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa, ya ma'asharar shabab man istata'a minkum liba'ata falyatazawwaj fa innahu aghabbu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Haka hadisin da yake cewa salafatun haqqun 'ala Allah ta'ala auluhum, sai ya ce annakihu yuridu al'afaf wal mukatab yuridu al'ada wal ghazi fi sabilillah. Dan Allah ya ce mutane uku haƙƙi ne akan Allah subhanahu wa ta'ala taimaka musu, shi ya daukan ma kansa. Farko ne aure, wanda ya aure da nihin kame kansa. Haka na biyu, bawan da aka dora masa fansa yana da nihin biyan iya abin da aka dora masa na dukiya. Na uku shine wanda yake mai jihadi domin daukaka addinin Allah. Haka can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a cikin hadisi ingantacce na cikin sahihu Muslim, manzon Allah ya ce wa fi bu'i ahadikum sadaqa, game da saduwar ɗayanku da iyalinsa manzon Allah ya ce akwai ladan sadaka. Dan haka maganar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wai aure ya fi shi, wannan bai yi kama da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a iya sanin mu ba mu san da shi ba. Na'am.
Wani malami a wa'azi ya ce kamar mace ba wajibi ba ne ta dafa abinci dan a cikin siga ta wajen tsarfa abinci, ba da abinci har dafa shi ba wajibi ba ne ta dafa.
Wai ɗan uwa yake cewa ya ji wani malami yana faɗa cewa wai ba dole ba ne gwamnati sai ta dafa ma mijinta abinci. Wannan magana tashi magana ce wanda akan matsalar yi ma miji hidima, menene matsayin shi akan mace, shin wajibi ne ko ba wajibi bane. Amma haka a dungule ya ce ba dole bane ta yi, wannan magana tana buƙatar bayani. Da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa haƙƙi ne na mai gida matar shi ta tsaya tsayin daka tsawon dare da yi ne game da yi masa hidima. Na daga cikin hidima shine dafa masa abinci da tsaftace gida da tsaftace yaransa da komai, wannan haƙƙi ne nashi akan ta. Wanda na daga cikin dalilan da malamai suka kafa hujja ga ya Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata rana ta zo ta nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takin hannunta yanda yake kanta saboda nika da take yi, nika na abinci da take yi ta dafa ma mai gidanta Aliyu dan Abi Talib, Allah ya kara musu yarda. Ta nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka mata, wato da wani bawa wanda zai ringa mata hidima lokacin da ta ji labarin wato an kawo wata ganima. Manzon Allah ya ce ma wannan Fatima, ba zan fifita ki akan waɗannan talakawa da suke tare da ni a hadisi ba. Manzon Allah ya ce amma idan kina so je kiki shawarci mijinki in karantar da ku wata addu'a wanda in kun zo kwanci ku ringa yi, wanda in kun yi ta Allah zai wadatar da ku. Kaga anan ta nuna masa yadda hannunta yake kanta saboda nika da take, nikan gadi da take. Inda a ce yin yi ma miji hidima ba wajibi bane, da daga ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka ma alburki. Haka Asma'u diyar Abubakar, Allah ya kara mata yadda, matar Zubair ibn al-Awwam, wanda Zubair ibn al-Awwam yana ɗaya daga cikin goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna. Garken dukinsa take sharewa ta tsince dukkan wato wani kwaikwayo, da in an kawo ma dabino ya ci irin wannan doki, ya ci irin dabino busasshe da sauran abubuwan da ake bashi. Take share duk wannan garken dukin ta ɗauka shin da wannan, sai ta yi tafiya ta fi kilo ta ɗora a kanta ta leta zuta. To yanzu malamai suka ce in har mace ba ta dafa ma mijinta abinci ba, ta yi wasu aikace-aikace na tsaftace gida da sauransu, wani aiki ne za ta yi? Menene za ta masa abinda za ta samu sakamakon lada a gobe kiyama? Haka kawai maganar cewa ita mace ta wanke goma ta tsoma biyar duk wasu aikace-aikace ba nata bane, wannan babu wani dalili a kan shi. Ka koma ka ga yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke masa hidima, da matan magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu, wanda duk tsawon dare da yi ne abinda ake bukata ga mace mumina ta yi kokari ta aikata aikin da zai gamsar da gidanta, ya yarda da ita, ya amince mata abinda za ta dadaka masa rai, ta faranta masa zuciya, wanda sakamakon duk macen da ke faranta ma mijinta zuciya kuma Allah ya karbi rayuwarta akan haka, shine makomarta aljanna. Zan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk matar da ta sallaci sallolinta na lokaci biyar, ta azunci watanta na Ramadan, ta bayar da zakar dukiyarta, ta kiyaye gabanta, a gane ko, wato mijinta ta mutu, mijinta yana mai yarda da ita da amince mata, baya mai fushi da ita, manzo Allah ya ce sakamakon ta aljanna. Don haka irin wannan abubuwa ne waɗanda za su iya sa wasu mata su fandare, su ringa ganin cewa duk wani abu da ake yi da suke yi a cikin gida ba wani haƙƙi bane ba wanda yake akan ta. Wani lokaci mun taɓa bayani abubuwan da yake na haƙuƙuwan miji akan matar shi, da haƙuƙuwan ita mace akan mijinta. Amma maganar a ce ba haƙƙi bane ba na miji akan matarsa ta dafa masa abinci, wannan magana ba haka ba take. Lalle akwai wasu waɗanda suke ganin haka, amma magana tabbatacciya haƙƙi ne na mai gida akan matar shi, duk wasu abubuwa waɗanda suke na ɗawainiya dole ne ta yi masa. A darasi da ya gabata ta ce bakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da abinda, wato mun gama bayani akan babe wanda ke mana bayani game da wato shine al-aqima, abinci, ma'ana nau'ika na abinci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mana, wanda bayani ya gabata asali game da duk abin da Allah ya halitta abin kasa, ya halicci shi ne saboda mu, kamar yadda ya faɗa huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, ku san da cewa Ubangijinku shine ya halicci duk abin da ke duran kasa saboda ku. Don haka wani bai isa ba ya ce abu kaza haramun ne sai da dalili wanda ya haramta, in ma alqur'ani ko sunna, amma asali game da dukkan komai shine halacci. A yau idan ka ce abu kaza haramun ne, to farko za mu nemi ina dalilin da ya haramta wannan abu da ka ce haramun ne. Idan baka zo mana da wani dalili alqur'ani ko sunna, to sai mu koma asali. Asali duk wani abu da Allah ya halitta to halaka ne, kamar yadda yake huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dan haka can Ubangiji ta'ala kuma ya koma faɗa ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ubangiji ta'ala ya ce ya ku jama'a, wato ku ci daga cikin abin da ke ban ƙasa gaba ɗayan shi halalan tayyiba. Ubangiji ta'ala ya ce matsayin halakce wadda take daddada gare. gane ko duk wani abu wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta wannan matsayin shi halaka ne dan haka sai abin da shari'a ta tuge mana ta nuna mana haramcin sa to a matsayin mu na musulmi ya zama wajibi akan mu mu wadatu da abin da Allah ya halitta mana mu takaburki kada mu ketara iyakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana to wannan wato doka ce ta shi shinge ne na shi wanda baya halatta wato mu kusanci wannan shinge balantana mu ketara bayani ya gabata a cikin hadisan akan hadisan da malam ya zo da su a karkashin babu hadisi na karshe shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza akala ahadukum ta'aman manzon Allah ya ce idan ɗayan ku ya ci abinci ya gama manzon Allah ya ce bala ya sahaya da ku kada ya shafe hannunsa da wani mushwar kada ya wanke hannunsa da ruwa hatta ya laqaha manzon Allah ya ce sai ya suke hannun aw yuliqaha ko kuma ya ba wani ya suke masa menene hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hani mu cewa idan mun ci abinci kada mu goge hannun kada mu wanke sai mun suɗe hannun ko kuma mun ba wani ya suɗe mana domin ya faɗa a cikin wata riwaya na cikin sahihu muslim manzon Allah ya ce fa innahu la yadri fi ayi qa'amihi albaraka manzon Allah ya ce domin mutum bai san ba a cikin wani abincin nashi ne ke akwai albarka a na farkon da ka ci ko a tsake tsakinsa ko a ƙarshe me yiwuwa gaba ɗayan abincin da ka ci babu albarka a cikin shi wannan miya wadda take jikin kwano ko wadda take jikin yatsar ka wadda za ka suɗe a nan albarka take me yiwuwa to don haka wannan yana nuna mana sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suɗe hannu da suɗe akushi bayan gama cin abinci ba dan komai ba dan mu yi kokarin dacewa da albarka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ita albarka ana samun ta ne game da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sababin samun albarka a cikin rayuwar dan adam a nan duniya da makomarsa lahira dan haka kasancewar wannan albarka ita ce sababin abin da ke kara ma dan adam lafiya a gangan jiki sannan ya nisanta shi game da dukkan wasu cututtuka dan haka kenan anan ba wani kauyanci bane kuma ba wani kwadai bane ba suɗe hannu bayan gama cin abinci wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda insha Allah a darasinmu na riyadus salihin mun shiga littafin da ke bayani game da ladabba na abinci za mu ga ɗaya bayan ɗaya insha Allah bakin gurgudu dan haka wannan ladabi ne daga cikin ladabba na cin abinci bayan gama cin abinci mutum ya suɗe hannunsa idan ya ji cikinsa ya koshi in akwai wani a kusansa idan ba zai yi kyama ba to yakan iya bashi ya tsuntsun nashi shi ya suɗe masa shine yace auyu da iqaha ko kuma ya bada wato hannun nasa a suɗe masa wannan hadisi a takaice yana nuna mana a kullun ita karantarwa ta addinin musulunci tana kokarin iza mu akan duk wani abu wanda zai nuna kaskanta kai ga Allah subhanahu wa ta'ala domin wani nau'i ne wanda yake na kaskanta kai sannan kuma wato hadisin yana ƙara kwadaitar da mu akan cewa mu lazinci karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu nace akan ta koda wani yana ganin cewa yin wannan abu abin kyama ne kazanta ne an gane ko in dai abu sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda wani yana ganin kauyanci ne da rashin wayewa to a matsayin mu na musulmi ya zama wajibi akan mu mu nace mu lazinci wannan sunna kuma mu ne wayayyu an gane ko shine yake ganin cewa wannan rashin wayewa ne shi shine ba gidaje domin wayewa ana samun ta ne a karkashin bin wannan karantarwa ta addinin musulunci wanda ya fahimci karantarwa ta addinin musulunci yana kokarin kwatantawa yau da gobe, wannan shine wayayye, shine dan bunni, shine wanda ya san inda aka dosa. Amma duk wanda bai fahimci ba karantarwa ta addini, yayi nisa da ita, sunan shi ba gidaje, sunan shi ba kauye, kuma bai san inda aka dosa, koma a ina yake raye, a koma wani birni ne a yau a duran kasa, sunan shi ba gidaje. Sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zama wajibi a kanmu mu tattala ta, mu kiyaye ta, domin abinci ni'ima ne. Ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shine ya hore mana wannan abinci, ba karfin mu bane, ba dabarar mu bace. An gane ku? Kamar yadda yake faɗa mana, afara aitum ma taharusu a antum tazraqunahu am nahnu zari'un law nasha'u ja'alnahu hutaman fadhantum tafakkahun inna la mughramuna bal nahnu mahrumun. Ubangiji ta'ala ya ce, afara aitum ma taharusu, ku bani labari game da abin da kuke rami a cikin ƙasa ku binne na kwaya, ma'ana ku bani labari game da abin da kuke shukawa. Idan aka ce alhar shine mutum ya yi rami a cikin ƙasa ya saka kwaya ya binne, in ta fito ya nune ya gyara ta har ta kai lokacin da za ta yi ƴaƴa, shine Allah ya ce ku bani labari game da abin da kuke nomawa, abin da kuke rami a cikin ƙasa ku saka kwaya ku binne. A antum tazraqunahu am nahnu zari'un, shin ku ne kuke tsirar da abin da kuka shuka da wayonku da dabarar ku, am nahnu zari'un, ko kuma mu ne muke tsirar da shi? Allah ya ce ku gaya mana, duk shukar da kuka yi ku ne kuke tsirar da ita ko kuma mu ne muke tsirar da ita? Kaga inda a ce mai gona da wayonsa da dabararsa ne yake tsiro abin da ya shuka, to wani bai ki ba a ce shukar da zai yi ta zama irin ta gesan anime, kana saka kwaya kafin ka hira kasa shuka ta hutu. To amma da yake al'amari ne a hannun Ubangiji, wanda komai Allah da hikima yake yin shi, shi yake tsirar da wannan duk abin da muka shuka. Sai ya ce launa sha'u ja'alnahu hutaman fadhantum tafakkahun inna la mughramun bal nahnu mahrumun. Dan haka dai a takaice, duk wani abu wanda yake na ni'ima ta Ubangiji subhanahu wataala ya zama wajibi a kanmu mu kiyaye, abinci ni'ima ne, dan haka tozartar da shi haramu ne. Dan haka shari'a ta kwadaitar da mu, in mun gama cin abinci mu sude hannunmu, mu sude akushe, in har mu ba za mu sude ba, to in akwai wani wanda baya kyama mu bashi ya sude hannu. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa, wato wannan hadisi yana nuna mana shine wato maida martani akan duk wanda yake kyamatar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Maida martani akan duk wanda yake kyamar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shari'a ta san cewa ba abin kyama bane. Dan haka tace, in ma kai ba za ka iya sude, wato in wani yana da bukata ka bashi shi ya sude. Za mu tashi babi na gaba. Alal musannif rahimahullahu ta'ala, babu sayyid al hadithu sadis wa thamanuna ba'da thalathiniya an abi sa'labat al khushani radiyallahu anhu annahu qala ataitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqultu ya rasulallah inna bi ardi qawmin ahli kitab afana aqulu fi aniyatihim wa fi ardi saydin asidu bi qawsi wa bi kalbi alladhi laysa bi muallam wa bi kalbi al muallam fama yasluhu li qan amma ma dhakart ya'ni min aniyati ahli al kitab fa in wajadtum ghayraha fala ta'kulu fiha wa in lam tajidu faghsiluha wa qulu fiha wa ma sitta bi qawsika fa dhakarta isma allahi alayhi fa qul wa ma sitta bi kalbika al muallami fa dhakarta isma allahi alayhi fa qul wa ma sitta bi kalbika ghayri al muallam fa adrakta zakatahu fa qul. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa babu sayyid, malam yace wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen farauta. lafazin as-sayd an ciro shi ne daga fadar su sada yasibu sayda. Lafazin as-sayd imma ya zamanto masdar ne kamar yadda suke idlakin sa akan haka, as-sayd suna nihi at-tasayyud, ma'ana yin farauta. Sannan kuma suna amfani da lafazin as-sayd al-ismul maf'ul akan ismul maf'ul, bi ma'ana al-masir kenan, abun faraucewa. Asali kalima ta as-sayd a larabci shine wato abu da zai sa gabansa ya fita da gudu, baya waiwaye bayansa ko da baya karkacewa dama ko hagun, kuma baya waiwayen bayansa, shine ake nihi da as-sayd. Mutum ya kadi gabansa ya fita da gudu, ba maganar ya waiwaya baya, ba maganar ya karkace dama ko hagu, kamar yadda dabba take yi idan ta burgita. Amma a shar'ance idan aka ce as-sayd, malamai suka ce waqti nasu hayawanin halalin mutawahhishin tab'a ghairu mamlukin wala maqdurin alayh, suka ce shine farauce dabba wadda ta halitta mutawahhishin, dabba wadda take mutawahhishin wato mai rayuwa a cikin jeji wadda bata saba da jama'a ba, baban wadda adabi 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 anci dabba ce wadda bata rayuwa a cikin jama'a sai dai a dokar daji. Ghairu mamlukin, malamai suka ce dabbar da ba mallakar wani ba, ba ta wani ba, wala maqdurin alaihi, kuma wadda babu wanda yake da iko a kanta, dole sai ka bita sannan ka kamu. Idan aka ce farauta, an gane ku. A takaice kenan, waqti nasu hayawanin halali kenan, farauci dabba wadda ta halatta, kaga sharti kenan ya zamanto dabba ce wadda ta halatta. Sannan mutawahhishin qab'an, wadda ke rayuwa a cikin jeji a dabi'ance, dabba ce wadda rayuwarta a daji take. Kamar yanzu misali, in ka dau barewa ko zomo, kaga a dabi'ance dabbobi ne waɗanda suke rayuwa a cikin jeji, sabanin cewa akwai zomo wanda yake na gari, akwai wanda yake na jeji. A dabi'ance da zomo da barewa a daji aka san su. Sannan ghairu mamlukin, ba mallakar wani ba, kada ta zamanto mallakar wani. Yanzu misali ga barewa, a ina aka santa? A jeji aka santa. To yau ya zamanto a cikin gari wasu suna kiwon bareyi, idan ka ga barewa a gidan wani sai ka ja cibiya ka halbe, kaga mallakar wani ne, shi ya kawo kayan shi yake kiwo, don haka in ka ganta baya halatta cewa ka bar shi da. Wala maqdurin alaihi, kuma ba wanda ake da iko a kanta. Yanzu misali kamar tunkiya ko akuya, tunkiya ko akuya tana bukatar sai ka dauki biya ko wani mashi, kaga mutum yana da ikon da zai kama, kenan anan abinda ba a iya kama shi dole sai an ci kwakwa, kamar yadda Hausawa suke faɗa sai an sha wahala. Ita farauta abu ce wadda take da tushe a cikin Al-Qur'ani da Sunna ta Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na malamai. Dalili daga cikin Al-Qur'ani, faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha halaltum fasdadu, Ubangiji ta'ala ya ce idan kun kunce harami ku al-hazzai, Ubangiji ta'ala ya ce fasdadu, ku yi farauta. Duk lokacin da mutum yake dauke da harami haji ko umra, yin farauta haramun ne a kansa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, ya ayyuhallazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum, Ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai kada ku kashe farauta halin kuna dauke da harami. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa idza halaltum fasdadu, a can gaba sai ya ce wa idza halaltum, idan kun kunce harami, Ubangiji ta'ala ya ce fasfadu, ku yi farauta. Wannan umarni, umarni ne wanda yake na halacci, ba yana nuna cewa in ka gama haji ko ka gama umra dole ne ka yi farauta, a'a, wannan umarni ne wanda yake na halacci. Ubangiji ta'ala ya ce in kun gama wato aikin ku na haji ko umra ubangiji ta'ala yace fasbadu ma'ana an halitta muku yin farauta maimakon lokacin da kuka dauki harami cewa an haramta muku to in kun kunce harami wannan farauta ta koma matsayin ta kenan shine halacci to haka ubangiji ta'ala yake fada kuma uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum walis sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma duntum hurma ubangiji ta'ala yace uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu kusan da cewa an halitta muku warauta ta teku wa ta'amuhu da duk wani abinci wanda yake na teku ma'ana abin da teku yake watsowa da kifi da fara da sauransu gaba ɗaya ubangiji ta'ala yace an halitta muku sannan sai yace mata'an lakum dan amfani gare ku wani sayyara da waɗanda suke matafiya ɗan bulaguro kenan wanda yake zaune a gida da wanda yake cikin halin bulaguro gaba ɗayanmu an halitta mana yin farauta ubangiji ta'ala sai ya ce wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma kusan da cewa an haramta muku farauta ta sarari shine dokar daji matukar kuna dauke da harami amma wanda yake dauke da harami farauta ta teku ba haramu bane akan sa amma farauta ta dokar daji haramu ne akan sa a takeice waɗannan ayoyi suna tabbatar mana cewa yin farauta abu ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta mana dalilai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun wuce a lissafa za mu ga kaɗan daga cikin su insha Allah a ƙarƙashin wannan bari don haka kenan ita farauta tana ɗaya daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya samu larabawa mutane ne wanda Allah ya cika zuciyarsu da son yin farauta ya ishe mu dalili akwai wani biya muradi daga cikin sarakunan Saudiya wanda yake zauwa kasar mu shekara da shekaru yakan zo ya dan dau lokaci a bashi daji yana farauta wanda abu ne wanda su dukiyarka duk arzikinka su wannan farauta abu ne abin shahawa a wajensu to illa kasancewar ita farauta ba a buƙatar ta shagaltar da mutum game da abubuwa waɗanda za su amfane shi an gane ku domin duk wani abu wanda yake na shagaltarwa akwai tozartar da lokaci lokaci ko abu ne wanda yake mai kima mai daraja wato a rayuwar mu'mini don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake faɗa yake cewa man ittaba as-sayda ghafala manzon Allah yace duk wanda ya bi farauta manzon Allah yace to zai raukana kaga kenan yin farauta halaka ne amma karka sake yin farauta ya shagaltar da kai karka saki ya shagaltar da kai shine anan malin ya zo mana da hadisi na Abu Salaba al-Kushani Allah ya kara masa yadda hadisi na 386 ke faɗa cewa na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah inna bi ardi qaumin ahli kitabin ya rasulullah mu mun kasance a kasa ta wasu jama'a waɗanda suke mazauwa littafi ma'ana a inda shi Abu Salaba al-Kushani Allah ya kara masa yadda yake zaune wannan kasa kasa ce wadda mafi yawan waɗanda suke zaune a wannan kasa mazauwa littafi ne sune yahudawa da ƴan musha suna makautaka da su idan aka ce ahlul kitab ya takaita akan yahudawa da nasarawa shine yace inna bi ardi qaumin ahli kitab yace lalle mu wato mun kasance a wata kasa ta wasu jama'a waɗanda suke mazauwa littafi ma'ana yahudawa da ƴan musha muna zaune gude da su afana akulu fi aniyatihim ya rasulullahi shin yanzu na halatta mu ci abinci a cikin akussansu lafazin aniya wato mufrad ne na awani idan aka ce awani wato su ne akussa an gane ko in ma ka ce ina ko ka ce aniya jam'i sai ka ce awani shine yace in yake cewa afana aqulu fi aniyati ya rasulullahi kuna halatta mu ci abinci a cikin makayin su ni zamu iya fa'idanta anan duk abinda ya rikita gare ka ka kasa gane halaccin sa ko haramcin sa to ya zama wajibi akan ka ka je ka tambayi masana kamar yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa kadar gaban su su aikata wani abu sai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin ya halatta ko bai halatta ba dan haka ne akdari yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi baya halatta ga mu'mini ya aikata wani aiki sai ya san menene hukuncin Allah game da wannan aiki kaga anan shi wannan sahabi yana zaune da waɗanda suke ba musulmi ba yahudawa da ƴan musha kuma bukata ta kan kai dan adam wani lokaci ya bukaci wannan abu ka bukaci aran tukunya ko ka bukaci aran akushi domin ka zuba abinci ka ci to waɗannan su kuma ba musulmi ba ne to shine yace afana aqulu fi aniyati ya rasulullahi shin zamu iya cin abinci a cikin akussan su ko mu arutu kwanan su mu yi dahuwa a ciki tambaya ta biyu sai yace wa fi ardi saydin asidu bi kausi yace ya rasulullahi kuma mun kasance a wata kasa wanda ke akwai namun daji ma'ana farauta tana da dabbobi waɗanda suke na farauta wa fi ardi saydin yace mun kasance a wata kasa wanda ke da wato dabbobi waɗanda suke na farauta yace asidu bi kausi yace ya rasulullahi ina yin farauta bi kausi wato da bakana nakan dan kibiya in ja bakana wato in halba in kashe farauta wabi kalbi allazi laysa bi muallam yace wani lokaci kuma nakan yi farautar da kare na wanda ban karantar da shi yanda ake farauta jahilin kare kenan wabi kalbi allazi laysa bi muallam wato da kare na wanda ba a karantar da shi yanda ake farauta wabi kalbi almuallam yace wani lokaci kuma ina yi da kare na wanda an karantar da shi yanda ake farauta yace fa ma yasluhi ya rasulullahi me ke halatta gare ni daga cikin waɗannan hukun da na zana maka da kuma wancan tambaya ta farko ni zamu iya fahimta a karkashin wannan gaba na karantarwa
ya halatta a kama kare na
haramta na'am duk ba shi bane abinda muke so mu fahimta shine hada tambaya sama da daya a lokaci guda kama malami an gane ku tambayoyi ne guda biyu a jimilce ya hada yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya ta farko dangane da akushi na su waɗanda suke ba musulmi ba shin yana halatta mu ci abinci a ciki sannan kuma yayi tambaya game da wato irin farautar da yake yana yi da bakansa yana yi da karansa jahili yana yi da karansa wanda yake malami a gaya masa menene ya halatta gare shi daga cikin wannan shine yace fa ma yasluhi ya rasulullahi menene ya inganta gare ni cewa in ci kuma menene bai halatta ba qala sai manzo Allah yace masa amma ma zakarta yani min ani yace ahlul kitab manzo Allah yace sani dai abinda ka ambata na makayi na mazawwalin tabi yahudawa da ƴan mushan da cewa shin muna iya cin abinci a cikin makayin su manzo Allah yace fa in wajadtum ghayra hafa la ta'kulu fiha in har ba ku sami wani makayi in ba nasu in banda nasu manzo Allah yace fa in wajadtum ghayra ha in kun samu wani makayi ghayra ha ba na mazawwalin tabi ba in dai ka samu akushi na mutumin da yake musulmi ko tukunya ta wanda yake musulmi manzo Allah yace fa la ta'kulu fiha karkace abinci a cikin makayin ahli kitab kaga kenan wannan me zamu iya fahimta asali cin abinci a cikin akushin duk wanda yake ba musulmi ba ko dafa abinci a cikin tukunyar wanda yake ba musulmi ba wannan haramun ne an gane ko amma makayin ko tukunyar wanda yake amfani da ita. Domin su waɗanda suke ba musulmi ba, abubuwa na kazamta na najasa ɗabi'ar su ci, cin naman alade, shan giya da sauransu. Dan haka kenan duk wanda yake ba musulmi ba, makayin da yake amfani da shi wajen cin abinci ko wajen dafa abinci, a matsayin mu na musulmi haramun ne mu yi amfani da shi. Dan haka manzon Allah yace masa, fa in wajadtum ghayraha, in kun samu wani makayi na daban kenan ba nasu ba, manzon Allah yace to fala ta'kulu fiha, kar ku ci a cikin makayin su. Sai yace wa in lam tajidu, manzon Allah yace in har ba ku samu wani makayi na daban wanda yake na musulmi, manzon Allah yace faghsiluha, to in nasu ne manzon Allah yace ku wanke. An gane ku? Ku sanya ruwa ku wanke shi tas, haka nan in tukunyar ce ku sanya ruwa da duk abin da zai busar da duk wata najasa, ma'ana ku wanke wannan makayi, wa kullu fiha, manzon Allah yace sannan ku ci. Kaga ashe cin abinci a cikin makayin ahlul kitabi da rura ce, sai in babu na wanda yake na musulmi sannan ya halatta ka ci abinci a cikin makayinsu, shi ma da sharadi kenan, sharadi shine ka wanki. Kaga kenan cin abinci a cikin makayin ahlul kitabi sharada ne guda biyu. Sharadi na farko ya kasance baka samu makayi in ba nasu ba. Sharadi na biyu, ba za ka ci abinci a cikin makayinsu ba, za ka dafa abinci a cikin tukwaninsu sai ka wanki. Da haka umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana, wanda umarnin abin da yake tabbatar mana shine wajibi. Shine manzon Allah yace faghsiluha, wato ku wanke wannan makayi, wa kullu fiha, manzon Allah yace ku ci a cikin makayin. Sannan sai yace wa ma sitta bi kausika, manzon Allah yace duk abinda wato ka farauce bi kausika da bakanka. Manzon Allah yace, an gane ko? Idan aka ce baka, kenan shine wanda ake dana kibiya, wanda ake kulla tsirkiya a jikinsa sannan a dana kibiya a halba, shine al-qaws kenan. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, fa kana qaba qausaini aw adna, shine yace wa ma sitta bi kausika, duk abinda ka farauce bi kausika da bakanka, fa zakarta smallahi alayhi, ka ambaci sunan Allah akan abinda ka farauce, ma'ana lokacin da zaka halba kibiya ka ce bismillahi sannan ka saki kibiya, idan ta je ta kashe wannan dabba, manzon Allah yace fa kun, yace ka ce halaka ne. Idan ka tana kibiya lokacin da zaka halba kibiya, to ya zama wajibi akan ka ka ce bismillahi, kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba. Yin bismillah wajibi ne, wannan bismillah da kai lokacin da zaka halba wannan kibiya ita ce matsayin yankan wannan dabba da ka farauce, in ka same ta a mace to wannan ya halatta ka ci. Idan ko ka same ta da rai bata yi da mutuwa, wato ya zama wajibi a kanka ka yi gaggawa ka yanka ta. An gane ko? Ka yanka. Amma in ka yi nati ta yi da mutuwa, to kuma baya halatta ka ci. In ka iske ta da rai sai ka yi gaggawa ka yanka, in a mace ka iske ta ya halatta ka ci, amma in ka iske ta da rai baya halatta ka ci sai ka yanka. Idan ka yi jinkiri ka yi sakaki ta yi da mutuwa, kuma wannan baya halatta ka ci, ta zama musai. Shine yace fa zakarta smallahi alaihi, duk abinda ka farauce da bakanka ka ambaci sunan Allah akan wannan kibiya lokacin da zaka halba, manzon Allah yace fa kul, wannan dabba da ka farauce manzon Allah yace ka ci. Sai yace wa ma sitta bi kalbikal mu'allam, manzon Allah yace duk abinda ka farauce da karanka al-mu'allam, wanda aka karantar da shi yanda ake farauta. Menene ilimin da ake ba kare dangane da farauta? Abubuwa ne guda uku. An gane ko? Wato ilimi darasi na farko da za a bashi, idan mai gidan shi ya ga farauta, in ya aika shi ya bita, ba in ya hango murewa ko ya hango zumo kai da kanshi kawai sai ya kuce bi wannan jahilin kare ke shi wanda yake malamin kare idan ya hango barauta baya kucewa daga hannun mai gidan shi ya bita sai idan mai gidan ya shuna shi ya aika shi sannan darasi na biyu da ake bashi idan an ce masa ya dawo kai tsaye zai dawo idan aka masa ihu aka tsawatar da shi ana nuna masa ya tsaya ya dawo zai dawo darasi na uku idan ya je ya kashe wannan farauta ba zai fara ci zai zanne ta yi riki sai mai gidan shi ya zo ya kama idan ɗaya daga cikin waɗannan ukun ya ratse to wannan sunan shi jahilin kare ilimin da ya ɗauka sunan shi almajiri har yau bai zama malami ba bai halatta bai yi farauta idan ku abin da yake ba kare ba ne kamar gaggafa ku shahu da abin da yake kama da haka shi kuma darasi biyu ne ake bashi darasi na farko in an aika shi ya bita idan an ce masa ya dawo zai iya dawowa idan kamar misali meke ne ko gaggafa domin ana yin farauta da su to su wannan darasi biyu ake ba su in an nuna musu sibi-sibi in an ce su dawo su dawo me yasa saboda su waɗannan ba su da ƙarfin da za su iya rike dabba su kawai iya ƙoƙarin yadda za su yi sulahanta jikinta ko ya kwankwale idan ko ya rike wata jijiya sai ya kashe ta da irin wannan kuzga da zai ringa mata yana jan naman jikin yana ci amma shi kare yana iya danne wannan dabba in ya rike makogoron ko ya wannan zai iya kashe ta to shine anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa wa ma sitta bi kalbikal muallam duk abinda ka farauto da karanka wanda yake masanin farauta manzon Allah ya ce fa zakarta sumallahi alaihi ka ambaci sunan Allah akan sa ma'ana lokacin da zaka aika shi kace bismillahi manzon Allah ya ce fa kul duk abinda ya farauto manzon Allah ya ce kace ko a mace ka samu wannan dabba manzon Allah ya ce kace kenan kaga shi ma wato lokacin da zaka sake shi wannan bismillah da kai wannan bismillah ita ce matsayin yanka sannan sai ya ce wa ma sitta bi kalbika ghairil muallam duk abinda ka farauce da karanka wanda yake ba a karantar da shi yanda ake farauta ma'ana jahilin kare manzo Allah ya ce fa adrakta zakatahu ka tarar da yankan wannan dabba manzo Allah ya ce fa kudi in ka yanka ka ci idan jahilin kare ya farauto farauta to baya halatta ka ci wannan farauta sai in ka iske ta da rai kuma ka yanka amma in ka iske ta a mace baya halatta ka ci a takaice wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana kadan daga cikin sharuɗa waɗanda suke na farauta kuma sannan da nau'ikan abubuwan da ake farauta da su na daga cikin sharuɗa waɗanda suke na farauta kamar yadda malamai suka ambata sharuɗa ne guda hudu duk wanda zai yi farauta ya zamanto mutum ne wanda yake ya cancanta ya yi farauta wanda kenan ya halatta a ciyen kansa kenan wanda ya halatta a ciyen kansa farko dai ya kasance kenan musulmi ne ko kuma ya zamanto kenan ahlul kitabi a gane ku domin su ahlul kitabi Allah ya halitta mana cin yankansu kenan ya zamanto musulmi wanda kuma in ma musulmi ne kenan ya zamanto mumayyiz me ake cewa mumayyiz wanda yake ya san inda aka sa gaba koda shine wanda ya hankalci komai amma bai balaga ba sannan kuma kada ya zamanto yana dauke da harami haji ko umra domin duk wanda yake dauke da harami haji ko umra to farautar shi haram ne duk abin da ya farauce wannan musulmi baya halatta a ci duk dabbar da wanda yake dauke da harami ya farauce ta to wannan baya halatta a ci domin Allah ya haramta ma wanda yake dauke da harami yin farauta ya ayyuhal ladina amanu la taqtulus sayda wa antum huru kenan sharaki na farko wanda zai yi farauta ya zamanto ya cancanta yi farauta kenan wanda cin yankansa ya halatta sharadi na biyu wato ya kasance abinda mutum zai yi farauta da shi ya zamanto makami ne wanda yake da kaifi wanda zai iya tsaga fatar dabba ya zubar da shi ko kuma ya kasance abu ne wanda yake raunata dabba kaman kare da sauransu. Dan haka anan yace ina horauta da bakana, yace wani lokaci kuma ina yi da kare na. Kaga wannan nau'ika ne daga cikin nau'ikan abubuwan da ake horauta da su kamar yanda bayani zai zo nan gaba. Sharadi na uku, lokacin da wato ka aika shi karen naka ya zamanto ka aika shi ne ta kanasu domin ya horauto maka wannan dabba da ka gani, in ma kibiya ce ya kasance halba wanda kai ka halba da nihin wato ka horauce wannan dabba, kada ya zamanto ka tari ne aka yi kawai ka halba kibiya murewa ta zo wucewa wannan kibiya ta kashe ta, to wannan baya halatta ka ce. Me yasa? Saboda ba kai ba kai ne nihin horauce wannan dabba, ko kuma ka aika karenka ka shuna shi kawai ya fita da gudu, fita da yi da gudu sai ya ga wani zomo sai ya bi shi sai ya horauce. Kai ku alhali dama baka ga wannan horautar ba, kawai a sake shi ne kai ka aika shi, to wannan ko ya horauto baya halatta ka ce. Kenan sharadi na uku kamar yadda muka yi bayani kenan ya kasance makamin da ka halba kibiya ko mashi ko karanka da ka aika ya zamanto ka aika shi ne da nihin ya horauto maka wannan dabba. Sannan sharadi na hudu, fadar shi mai horautar lokacin da zai halba kibiyarsa ko lokacin da zai aika karansa kenan ya ce bismillahi. Idan bai yi bismillah ba lokacin da ya aika karan nasa ko lokacin da ya halba kibiyar, to idan ya horauto wannan abu idan ya same shi a mace baya halatta ya ci, baya halatta ya ci, wannan ya zama musai. Amma in ya iske shi da rai to wannan ya halatta in ya yanka ya ci. Dan haka kenan idan mutum ya bar bismillah da ganganci lokacin da zai aika karansa ko lokacin da zai halba kibiyarsa to baya halatta ya ci. Amma in akan mantuwa ne ya bar wannan bismillah ko kus an gane, ko in akan mantuwa ne to wannan kuma ya halatta ya ci. Kamar yanda malamai suka faɗa, dalili akan haka shine faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa an-nisyana wa mastukribu alayhi, ubangiji na ya ma al'umma ta rangwamen kuskure da mantuwa da abinda aka tirsasa mutum akan aikata shi. Duk abinda ka aikata akan kuskure ko akan rashin sani ko kuma tilasa ka aka yi to ubangiji subhanahu wata'ala ya rangwanta. Haka a can cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ke faɗa, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya ubangijin kada ka kama mu da laifi, in nasina in har mun manta mun aikata abin da bai dace ba akan mantuwa ko kuma muka aikata abu akan kuskure. Hadisi ya inganta wannan addu'a da mu'minai suka yi, ubangiji ta'ala ya faɗa kada a jautu, tabbas na karɓi wannan addu'a ta mu, duk abin da kuka yi akan mantuwa ko akan kuskure ubangiji subhanahu wata'ala ya amshi addu'ar mu'minai cewa ba zai kama mu da laifi ba. Dan haka malamai suka ce in akan mantuwa mutum ya manta bismillah lokacin da zai yanka dabba to ya halatta a ci. Daga cikin abubuwan da ake farauta kamar yanda anan mun samu nau'ikan abubuwa biyu, akwai baka sannan akwai kuma kare. Nau'ikan abubuwan da ake farauta da su sun kai kamar kusan guda bakwai. Abu na farko, wato duk abin da zai iya yanka abu kamar wata wuka, kamar takobi da sauransu, to wannan ya halatta a yi warauta da su. Ka yi warauta da wuka ka jefa ta ciki dabba ta tsaga jikin ta zubar da jini ta kada ta, in ma ka samu wannan dabba a mace to ya halatta a ci. An gane, ko ka sa takobi ka sare ta, amma lokacin da za ka sara ka yi bismillah. Abu na biyu wanda ake warauta da shi, wato shine abinda in aka halba shi zai iya tafiya da kansa, shine kamar kibiya, kamar mashi da ake jefawa. In aka ce mashi, gora ce, ma'ana sanda ce wadda ake mata tsini kenan, wani karfi ake sokawa akan wanda ake cillawa kenan. Da kibiya da mashi, waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na farauta. amma duk wani abu wanda yake mai nauyi wanda baya da tsini wanda zai iya tsaga fata ya zubar da jini to wannan baya halatta a yi farauta da shi ko an yi farauta da shi baya halatta a ci wannan dabba in aka same ta a mace kamar misali sanda idan ka jefa sanda ka buge dabba baya halatta a ci wannan dabba sai dai in ka iske ta da rai to ya halatta ka yanka ka ci ko ka jefe ta da dutse wannan dutse ya kashe ta baya halatta a ci sai dai in ka iske ta da rai sannan in ka yanka a ci domin wannan dabba ta zama al-mawquza kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wala mulkhizir wama uhilla li ghayrillahi bi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wama akala sab'u illa ma zakkaytum wama dhubiha 'ala an-nusbi wa an tastaqsimu bi azlam al-aya idan aka ce al-mawquza ita ce dabbar da aka mangare ta da wani abu mai nauyi ta mutu an gane ko dan haka warauta ta sanda in ka samu dabba a mace baya halatta ka ci kenan sai in ka iske ta da rai in ka yanka sannan ya halatta ka ci kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa ya ce illa ma zakkaytu sai abinda kuka tarda shi da rai sannan kuka yanka shine kadai ya halatta a ci dan haka kenan da sanda da wani dutse da abin da ya kama da haka abubuwa masu kashe dabba saboda nauyinsu ko kuma sahin bugu to wannan baya halatta a ci in an same su a mace kenan sai abu wanda yake mai kaifi karfe wanda zai iya tsaga fata ya zubar da jini abu na uku nau'in abin da ake farauta da shi wato shine tarko kenan ashabaka mutum ya zo yayi tarko idan mutum ya zo yayi tarko idan ya kama dabba da wannan tarko nashi in ya iske dabbar da rai ya yanka to wannan ya halatta ya ci amma in ya iske ta a mace baya halatta ya ci an gane ko tarko nau'i ne daga cikin abubuwan da ake farauta da shi amma shi sharadi sai an tarda dabbar da rai in an iske ta da rai an aka yanka to ya halatta ya ci amma in aka iske ta a mace a cikin tarko baya halatta ya ci abu na hudu wato shine abin da ake kiran shi albunduk da al-khazhu idan aka ce albunduk a Hausa shine ake kira kunda kenan me ake kira da kunda kasa ce ake mulmulewa ta koma kamar dutse sai a ringa in an ga dabba sai a ringa jifanta da ita ko kuma al-khazhu shine kaushu kenan da ake sanya tsakuwa a sha to wannan shi ma a nau'in abu ne wanda yake na farauta illa kasancewar baya halatta a ci duk abin da aka farauto da wannan an gane ko sai dai in an samu wannan dabba da rai sannan ya halatta a yanka a ci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da ita tsakuwa da ake halbawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tasidu saydan wala tankau aduwan walakinnaha taksiru sinna wa tafqau alayna wato ba ta farauce farauta kuma sannan ba ta kashe wato shine abokin gaba an gane ko ba kaya bane ba waɗanda suke na yaki sai ya ce walakinnaha taksiru sinna sai dai yana karya hakuri sannan yana kunkule ido tsakuwa da ake falawa da sauransu kenan wannan ƙasa da ake cirewa ake mulmulewa wanda ake kiranta kunda da kaushi waɗannan dukkan su ba kayan farauta bane in an yi farauta da su in an iske dabba a mace to baya halatta a ci sai dai idan tana da rai sannan abu na biyar wato kibiya wadda take mai guba kibiya wadda take mai guba baya halatta yin farauta da ita an gane ko baya halatta yin farauta da ita in an yi farauta da ita ma kwata-kwata baya halatta a ci wannan dabba ko da an samu dabbar da rai me yasa saboda akwai guba a jikinta ita kuma guba haramu ne kenan sai a rinja yadda bangaren haramci akan halacci shi ma na hudu da muka zana wannan baya halatta idan mutum ya yi farauta da kaushu ko ya yi da wannan kunda baya halatta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hani ne cai la tasidu saida ya ce ba ta farauce farauta dan haka ba kayan yin farauta ba ne kamar yadda hadisin Abdullahi ibn al-Mughaffal wani dan uwansa ne ya zamanto yakan dora tsakuwa akan warci yana falawa haka. Sai ya ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yayi hali game da irin wannan fali mutum ya sanya tsakuwa yana falawa, manzon Allah yayi hali. Ya ce masa domin manzon Allah ya faɗa mana falin tsakuwa baya farauce farauta, baya kashe abokin gaba. Iya abin da yake in an yi dace ya samu haƙurin wani ya karya, ko kuma in ya samu idan wani ya kwankwale. Wannan mutum sai ya ci gaba da yi, sai ya ce masa ina ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ka ci gaba da yi. Ya ce ba ni ba kai. Daga ran nan ya ɗaukan masa gaba a sababin ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka warautar da za a yi da wannan tsakuwa da ake falawa kenan kamar kaushu da ake warauta da shi ana kashe tsuntsaye da sauransu, wannan duka baya halatta a ci. Haka kasancewar da wannan laka da ake mulmulewa kenan algunduk. Haka kenan na biyar da muka zana kenan makami mai guba, kibiya ko mashi, idan aka soki dabba to baya halatta a ci ko da an biske ta da rai. Na shida wato ita ce dabba wadda aka karantar da ita yanda ake warauta. Dabba wadda ake karantar da ita yanda ake warauta bai takaita ba akan kare, in ma ya kasance kare ne ka hure shi ka koya masa yanda ake warauta, ko zaki ne ko damusa ce ko wani tsuntsu ne kamar meke kamar gaggafa, to waɗannan nau'ikan abubuwa ne na warauta. In an yi warauta da su tare da sharuɗa waɗanda suka gabata to wannan ya halatta a ci. An gane ko? Domin ɗan adam Allah ya hure masa duk wani abu da ka sani. Ɗan adam yakan iya hure zaki ya tarbiyyantar da shi yana warauta da shi, in ka karantar da shi yanda ake warauta in ya yi ya halatta a ci, in ma kare ne ko zaki ne ko da masa ko mai ne. Sannan na bakwai wato shi ne makami irin na zamani, misali bindiga. Bindiga duk abin da ta warauto ya halatta a ci. Me yasa? Domin bindiga tana tsaga fata ta zubar da jini. An gane ko? Tana keta fata ta zubar da jini, don haka duk abin da zai tsaga fata ya zubar da jini to wannan ya halatta a yi warauta da shi. In aka yi warauta da shi ya halatta a ci. Kaga yanzu ita waccan laka wadda ake kiranta bunduk, laka ce ake mulmulewa, wannan ba ta tsaga fata sai dai ta bigi dabba, saboda zahin bugon da nauyin ita wannan kenan ya kashe dabbar. Haka tsakuwa. Waɗannan kenan su ne nau'ikan abubuwan da ake farauta da su, wanda duk abin da aka farautu da ɗaya daga cikinsu to ya halatta a ci, banda waɗancan wato waɗanda muka zana. A takaice kenan shi ne malam ya zo mana da wannan hadisi na Abu Salaba Al-Kushani, Allah ya kara masa yadda, ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa tambaya game da cewa yana farauta da bakansa, yakan yi da karansa wanda yake malami, yakan yi da karansa jahili. Manzon Allah ya nuna masa cewa in dai da bakansa ya yi, in dai ya ambaci sunan Allah lokacin da zai halma kibiyar, to koda ya samu dabbar a mace, manzon Allah ya ce ya ci. Haka in ya yi da karansa malami, in ya ambaci sunan Allah lokacin da zai aika shi, kenan ko da a mace ya samu dabbar ya halatta ya ci. Amma duk abin da ya farauce da karansa wanda yake jahili, to sai in ya tar da wannan dabba da ya farauto da rai, in ya yanka sannan ya halatta ya ci. Amma in ya iske ta a mace ba ya halatta ya ci. Wannan yana nuna mana fadala daga cikin fadala ta ilimi. Gaya hatta da dabba wadda take da ilimi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita ta akan dabba wadda take jahila. Karen da yake malami in ya farauto farauta ya halatta mu ci, amma in jahilin kare ne ba ya halatta. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, yas'alunaka maza uhilla lahu qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibin tu'allimuna hunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayhi. Ubangiji ta'ala yace faqulu mimma amsakna 'alaykum, ku ci daga cikin abin da su wato karnukan naku suka farauto mu. Kaga dan haka shine anan yana ɗaya daga cikin ilimin nasa kenan, in ya kama wannan dabba ya zamanto kada ya ci sai idan mai gidan shi ya zo ya dauka abin da ya bashi ya ci in ya so ya ci, amma in ya fara ci wannan baya halarta a ci kamar yadda bayanin zai zo kenan, kan shi ya kama ma ba kai bai kama ma, domin Ubangiji Ta'ala ya kayyade mana ba ku dumin ma amsakna alaikum, ku ci daga cikin abin da suka farautu saboda ku, abin da suka farautu muku kenan ya halarta ku ci. Sai ya ce wazkuru smallahi alai, ku ambaci sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala lokacin da za ku aika kenan karnukan naku ko lokacin da za ka halwa kibiya. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.